Aje ne gwamnatin jihar Yobe ta gudanar da taron masu ruwa da tsaki na yini guda da ta dauki matsaya game da samar da agaji da waɗanda rikicin Boko Haram ya daidaita da kuma sake farfado da garuruwan da yayin kungiyar Boko Haram din suka lalata bayan kwato su da rundunar sojin Najeriya ta yi. Wannan dai shine batutuwan da aka sa gaba a wajen wannan taro inda kuma masana da hukumomin agaji suka gabatar da kasidu daban-daban game da irin matsalolin da ake fuskanta da kuma hanyoyin da za a bi don warware irin wannan matsalar. Tun a lokacin da yake bude wannan taro dai gwamnatin jihar Yobe Alhaji Ibrahim ya ce ko da shike a yanzu hakan an ci karfin yayan kungiyar Boko Haram din amma yanzu abin da za su a gaba shine batun sake zugunar da mutanen da rikicin Boko Haram din ya daidaita.
The Federal Government, as you are aware, has since embarked on rehabilitation and assisting the internally displaced persons, most of whom have returned to their original settlements.
Yace kamar yadda kuka sani gwamnatin jihar Yobe ta riga da ta soma aikin gyaran garuruwan da yayan kungiyar Boko Haram din suka lalata da ma tallafa waɗanda wannan iftila'i ya shafa wanda mafi yawan su yanzu hakan sun koma garuruwan su na asali.
At present, the state has less than 2,000 IDPs in the official camp at Pompomari and even those are planning to leave to their original habitats.
Yace a yanzu hakan jihar tana da yan gudun hijira kasa da 2,000 ne kawai da suke sansanin yan gudun hijira da muka san da zamansu da ake kira Pompomare, kuma yanzu hakan wasansu ma na shirin komawa garuruwansu na asali ne.
I wish to say that the task of reconstruction is however even more challenging and difficult.
Gwamna Gaidam ya ce batun aikin gine-gine abu ne mai wahalan gaske saboda mafi yawan gidajen waɗannan mutanen abin ya shafa, don haka dole ne mu sake daɗa zantse don tabbatar da cewa mun sake gina garuruwan da yayan kungiyar Boko Haram din suka lalata. Gwamna Ibrahim Gaidam ya kuma mika godiyarsa ga shugaba Muhammadu Buhari da ma babban hafsan sojan ƙasar Najeriya game da sake kwato waɗannan garuruwa da yayan kungiyar Boko Haram din suka mamaye a baya. Alhaji Tijjantun Sade shine mataimakin shugaban kwamitin da shugaban ƙasa ya kafa don sake tsugunar da waɗanda wannan iftila'i ya shafa.
Taimaka da tallafi na hanyoyi da yawa na gyare-gyaren makarantunsu, kayan masarufi wanda za su ci daga nan zuwa wani lokaci har su koma gona, da kayan gona da za mu ba su, da kuma kaya da za a ba su je wanda za su tallafa a kansu na muhalli na da za su gyara.
Sai dai sakataren ƙungiyar makiyaya na ƙasa na Miyanti Allah wato Alhaji Baba Usman Ganjarma ya ce wannan taro wata dama ne ta samu gare su da su bayyana irin matsalolin da suke fuskanta. To ko wani irin hali ne makiyayan nasu suka faɗa game da wannan rikicin?
A hali da mutanen mu makiyaya suke ciki musamman a nan jihar arewa maso gabas, wato hali ne na kakanikan yi don sanin kowa ne wannan rikici da ya samu wannan bangare na ƙasa. Kusan su Fulani makiyaya a daji su suka fi kowa shan wahala da asara, amma kuma babu wanda hankalinsa ya kai kan wannan al'amari don a bi kadunsu. Wannan kuma mun tabbatar dalili shine su ba mazauna guri guda bane, mutane ne wanda suke yawo nan da can don neman ruwa da ciyawa da wa dabbobinsu. Su ba sa cikin IDPs, ba sa cikin wani tsari na gwamnati, sun yi asaran dukiyarsu da rayukansu, haka an watse an tafi. Shi yasa dukkan inda muka samu dama muke jawo hankalin gwamnati.
An dai kammala wannan taro inda kuma ake sa ran za miƙawa hukumomin da suka dace game da wannan buƙatu na taimakawa waɗannan ƙananan hukumomi 15 da suka tabu lokacin wannan rikici, da guda biyu daga ciki ɗayan ƙungiyar Boko Haram din har sai saka gida kafin daga bisani rundunar sojan Najeriya ta sake kwatowa. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga jihar Yobe, Najeriya.